sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai ta tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin Hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar Talata 31 ga watan Janairu shekara ta 2017. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da kuma sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da shirin safe. Ga kanun labarai.
Nan da nan shugaban Amurka Donald Trump ya sallami muƙaddashiyar Attorney General ɗin Amurka wadda ta yi watsi da umarninsa game da shigowa Amurka. ‘Yan sanda a birnin Quebec sun tuhumi wani ɗalibin Canada ɗan asalin ƙasar Faransa da laifin kisan kai bayan wani mummunan hari a wani masallaci a birnin. Majalisar Dattawan Amurka na ci gaba da matsa ƙaimi a tantancewar mutumin da shugaba Donald Trump ya gabatar da sunansa don zama sakataren harkokin waje.
Kanun labaran kenan.
Prior to Boko Haram, there were some studies that the North was 100 years behind the South education.
Yace kafin masu mulkacin kungiyar Boko Haram ko wasu bincike da aka gudanar wanda wasu su gaskiya ne wasu su kuma ta iya zama shatafadi ne kawai yake cewa arewacin Najeriya na koma baya da shekaru 100 idan aka kwatanta da kudancin kasar.
Kalaman mataimakin shugaban jami'ar Maiduguri Professor Abubakar Jodi lokacin da kwamitin sake gina yankin Arewa maso gabashin Najeriya suka kai masa ziyarar jajantawa. Kungiyar kan kasashen Afirka AU ta mai da kasar Morocco a zaman wakiliya bayan ta fice fiye da shekaru 30. Za mu kuma kawo muku shirin tsaka mai wuya.
To ga labaran, nan da nan shugaban Amurka Donald Trump da daren jiya Litinin ya sallami muƙaddashiyar Attorney General ɗin Amurka wadda da rana ta bayar da umarni ga ma'aikatar shari'a cewa kar ta kare umarnin shugaban ƙasa da Trump ya yi amfani da shi wajen haramta shigowar mutane daga ƙasashe 7 masu rinjayen musulmi na wucin gadi. Wani bayanin fadar shugaban Amurka ta White House ya ce muƙaddashiyar Attorney General Sally Yates, wadda tun a gwamnatin Obama aka naɗa ta, ta yi abinda ta kira cin amanar ma'aikatar harkokin shari'a ta wajen ƙin aiwatar da umarnin da aka bayar don kare Amurkawa. Takardar bayanin ta kuma bayyana yadda raguwa kan abinda ya shafi kan iyakar Amurka kuma raguwa kan batun shigowar baƙin haure. Takardar ta ce Trump ya tuɓe ta ya maye ta da Danny Boyente, Attorney General ɗin gundumar gabashin Virginia, a matsayin sabuwar muƙaddashiyar Attorney General. Da alamar an kusa tantance mutumin da Trump ya zaɓa a matsayin wanda zai zama Attorney General, wato ɗan majalisar dattawa mai wakiltar Alabama Jeff Sessions. Tun da farko a jiya Litinin, Yates ta rubuta wasiƙa ga lauyoyin ma'aikatar shari'a cewa nauyi ya fara taya a wuyata na tabbatar da cewa matsayinmu a kotu ya zo daidai da hurumin wannan ma'aikatar, na tabbatar da adalci kulle yomin da kuma kare duk abin da ke daidai. Shugaba Obama ya naɗa Yates matsayin wato mataimakiyar Attorney General a shekara ta 2015. Sannan gwamnatin Trump ta ce mata ta ci gaba da riƙe mukamin har sai majalisar dattawa ta tabbatar da sabon Attorney General.
'Yan sanda a birnin Quebec na ƙasar Canada sun tuhumi wani ɗalibi ɗan asalin ƙasar Faransa a ƙasar da laifin kisan kai bayan wani mummunan hari a wani masallaci a birnin. Da yammacin jiya Litinin aka tuhumi Alexandre Bissonnette, ɗan shekaru 27 da haihuwa, da aikata laifuffuka 6 na kisan kai da kuma 5 na niyyar aikata kisan kai da harbe-harben bindigar da yi, da Prime Minister Canada Justin Trudeau ya bayyana harin ta'addanci kan musulmi. Mutane sama da 50 na harabar cibiyar raya Islama a lokacin da harbe-harben suka auku. Wata mai magana da yawun 'yan sanda Christine Colombe ta ce wato mutane 6 da abin ya ritsa da su 'yan shekaru tsakanin 35 zuwa 70 ne. Wasu 8 kuma sun samu raunuka a wannan harin, ciki har da wasu 5 da ke cikin mawuyacin hali. Da farko 'yan sanda sun kama mutane 2 a matsayin wani da ake zargi, amma a yanzu ana ɗaukarsa mutum na 2 a matsayin shaidan gani da ido. da yake jawabi ga majalisar dokokin kasar jiya Litinin Trudeau ya ce an ratsa da mutanen ne kawai saboda irin addini da suke bi sannan ga musulmi dake Canada muna tare da ku
to karfa a shafa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Majalisar Dattawan Amurka na ci gaba da matsa kaimi a tantancewar mutumin da shugaba Donald Trump ya gabatar da sunansa dan zama sakataren harkokin waje ta yadda kurkun da aka kada ya zuwa yanzu ke nuna cewa ana iya kammala tantancewar cikin wannan satin. A kur'an da aka kada 56 aka sun 43 Rex Tillerson ya samu goyen baya mai rinjaye a zauren majalisar da jam'iyyar Republican ke jagoranta da yammacin jiya Litini kur'un da suka zama shimfiɗa ga batun tabbatar masa da mukamin a ƴan kwanaki masu zuwa yawancin ƴan Democrat ba su goyen bayan Tillerson tsohon shugaban kamfanin Exxon Mobil to amma ba za su iya hana tabbatar masa da mukamin ba sai ko idan wasu ƴan Republican sun goyi bayan su wanda wani abu ne mai wuya shugaban marasa rinjaye dan Democrat Chuck Schumer yayi kiran da a jinkirta kada ƙuri'ar tantancewar har sai Tillerson ya ansa tambayoyi kan ikon shugaban ƙasa wanda Trump yayi amfani da shi wajen bayar da umarnin wucin gadi na hana shigowar ƴan gudun hijira da matafiya da wato daga wasu ƙasashe bakwai masu rinjayen musulmi
Kasar Ukraine ta ce mutane akalla bakwai ne suka mutu a wani fadan da aka shafe kwanaki biyu ana gwabzawa tsakanin ƴan tawaye masu ra'ayin Russia da sojojin gwamnati a gabashin Ukraine da yaƙi ya daidaita. Bangarorin biyu na zargin juna da tayar da tashin hankalin na baya-bayan nan wadda gwamnati ta ce ranar Lahadi aka fara a wurare da dama da ke yankin gabashin kasar mai amfani da harshen Russia ciki har da Tungar Donetsk da ke ƙarƙashin ikon Russia da kuma wani yanki da ke kusa da kan iyakar Russia. Ukraine na zargin ƴan tawayen ne da takalo tashin hankulan ta wajen amfani da tankokin yaƙi da gurneti-gurneti irin waɗannan manyan makaman na jerin waɗanda aka haramta bisa ga yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2015 wadda ta yi matuƙar taimakawa wajen rage ɓarna da kashe-kashe a yankin da ake takaddama a kai a Donetsk jagororin ƴan tawaye da ke gwagwarmayar neman ƴancin gashin kai daga Ukraine sun ba da rahoton lalata abubuwa da dama masu nasaba da farar hula suka kuma ce sun katse ruwa da wutar lantarki na ƙauyuka da dama
Duk da karuwar jita-jitar cewa da alamar kasar Koriya ta Arewa ta kama hanyar wargajewa akwai rashin mawafaka tsakanin kwararru a Amurka game da batun gabda wargajewar gwamnatin ta kama wato kama karya cece kuce kan yuwar gwamnatin na gabda wargajewar wato ya sake bullowa tsakanin masu saka ido kan harkokin Koriya ta Arewa bayan da Chung Yong-ho wani fitaccen wanda ya balle ya fadi kwanan nan cewa yawan bayanan da ke fitowa daga wajen kasar da kuma yawan hada-hadar wato kasuwar kasar na nuna wani al'amari na yanayin Koriya ta Arewa gwamnatin na gabda wargajewa a cewar Kim Jong-un wato gwamnatin Kim Jong-un na gabda wargajewa a cewar shi wanda ya gudu ya bar kasar
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za mu kawo muku tasirin sake karɓar wakilcin ƙasar Morocco cikin ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka. Kamin nan shugaban jami'ar Maiduguri Farfesa Abubakar Jodi ya yi kira ga hukumomi da ƴan arewa su zage dantse wajen haɓaka ilimi ganin yadda kudancin ƙasar su kai wa yankin Fintinkau da shekaru kusan 100 kofi. Farfesa Jodi ya bayyana haka ne lokacin da ya karɓi bakuncin wakilan kwamitin gwamnatin tarayya na sake gina yankin arewa maso gabashin ƙasar waɗanda suka je masa jaje kan harin da Boko Haram ta kai jamar a baya-bayan nan.
Prior to Boko Haram, there were some studies, some of them may be speculating, some may be wrong, that the North was 100 years behind the South education. That was before Boko Haram.
yace kafin masu malikacin ayan kungiyar Boko Haram ko wasu bincike da aka gudanar wadda wasu su gaskiya ne wasu su kuma ta iya zama shatifadi ne kawai dake cewa arewacin Najeriya na koma baya da shekaru 100 idan aka kwatanta da kudancin kasa kafin wannan rikici na kungiyar Boko Haram din.
What it means here is at that time if the South will stop going to school it will take the North 100 years to catch up.
Yace abin da yake nan shine idan har makudancin Najeriya suka daina karatu zai dibi shekaru 100 kafin yan aratin Najeriya su cin masu. Yace wannan abin takeici ne mutuka wanda kuma dole ne yanzu hakan yan Najeriya su tashi tsaye wajin ganin cewa an ci gaba da haɓaka harkokin ilimi a wannan yanki.
When you now come to the north and now breaking up into northwest, north central, northeast. Northeast was 150 years behind the south. And this is how bad our situation is.
Yace idan ma aka sake kasa jihohin arewacin Najeriya kashi-kashi da arewa ta tsakiya, arewa ta kudu da kuma arewa maso gabas, za ga cewa arewa maso gabas tana koma baya da shekaru 150 wajen ilimin zamanin. Yace haka lamarin namu yana lalace ta harkan ilimi wanda kuma dole ne mu tashi tsaye mu tabbatar cewa mun ilmantar da al'umman wannan yanki.
So the work we need to do may be so much, but again that at least we realize the problem.
Yace muna rajin aiki a gaban mu kuma dole ne mu san mu wani abu da wuri-wuri tunda mun fahimci irin wannan matsalar.
As a university, we have taken the responsibility of taking the vanguard educationally.
Professor Jordan yace a matsayin mu na jami'a dole ne mu dauki wannan nauyin don mu tabbatar cewa mun ilmantar da mutanen mu don kuma ci gaban wannan kasa ta mu Najeriya. Professor Abubakar Jordan ya kuma mika godiyarsa ga wannan kwamiti da shugaban kasa ya kafa don sake gina wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya da rikicin Boko Haram din ya daidaita, kuma yace suna godiya ga shugaban Muhammadu Buhari da kafa irin wannan kwamitin. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane dan an duniya da gobe kiyama. Mu tabbata kowan zamba shi da ilimi ba mu dai ga riba tai ba da shi da jaki
ni na raba tayin ba zan tarace dindin nan ba.
Shugabannin kungiyar tarayyar Afirka da ke taro a birnin Addis Ababa na Habasha sun dauki wasu muhimman matakai ciki har da amincewa kasar Morocco ta sake komawa kungiyar a wato a sahun kasashen membobin kungiyar shekaru sama da 30 bayan fijewarta saboda adawa da kasar Saharawi da take dauka a matsayin wani bangaren kasar ta. A tattaunawa su da wakilin mu Suleiman Muni Barma, wani mai fashin baki Nasiru Saidu ya bayyana cewa kungiyar ta AU ta fara maido da martabar ta a idon duniya.
Kungiya ce wadda ya kamata a ce ta hada kano ya Afrika. Kungiya ce wadda ya kamata a ce ta yi duk wadda ya kamata ta yi a tabbatar da demokradiyya cikin kasashen Afrika, a tabbatar da kwanciyar hankali kuma kasashen Afrika su samu su walwalo tattalin arzikin su dangance da sun cudayi juna tsakankanin su. Ita mara kun san tana da karfi kwarai cikin bangare na harkar kasuwanci, bangare na harkar siyasa, bangare na harkar taimakawa kasashe bisa harkar tsaro. Shi zama nasu na ware daga cikin kungiyar Afirka ba abu ne ba wanda ka iya gyara kasashen Afirka. Don haka ko da ta hurta magana cewa tana komowa, mahimmancin da gare ta cikin tahiyar yasa da gaugawa sun ka karbe ta.
Akwai kasashen da ke ra'ayin kasar Saharawi maimakon kasar Maroc. Shin ba ganin wannan zai iya zama wani dalili na kuma sababin fuskantar rabuwar kawuna tsakanin kasashen Afirka?
To ai wannan matsaloli tsakanin kasa da kasa ya kamata a ce an wuce su, kuma komowar Maroc gadangadan cikin wanga abu ya nuna an wuce irin waɗannan ƙananan matsaloli. Don haka menene a matsalar Afirka, menene a matsalar kasashen Afirka, mi shi magabannin kasashen Afirka da Afirka sun ka iya kullama talaka na Afirka domin cigaban Afirka shine yanzu an kasa gaba ba irin waɗannan ƙananan zantuttuka ba.
Shugaban kasar Guinea Conakry shine zai shugabanci wannan kungiya ta tarayyar Afirka. Shin a taka fahimta me dalilin da yasa aka amincewa shi Alpha Conde?
Kun san shine yazo ya lallabi shugaban kasa ya jami ya huddo shi da cikin kasar, an ka samu sabon shugaban kasa ya shiga. Kenan wannan hazaka da ya nuna cewa shina iya shiga gaba tarzoma ta kasashen Afirka ta kwanta, dama muhimmin aiki wanda ita kungiyar Union African ta ka iya ta yi kenan.
dan takarar kasar Chadi wato ministan harkokin wajenta Muhammad Musa Faki shine ya doke sauran yan takara wajen neman shugabancin hukumar tarayyar Afirka. Shin naka gani me dalilin da yasa Chadin ta yi nasara wajen wannan fafatawa?
Kun san yau Afirka babban matsala wadda gare mu bayan ta talauci ta shahi harkar tsaro. Dole sai an samu kasashe kamar irin su Chadi suna rike da matsayi. Wannan kokari da Chadi ta yi bisa ga harkar tsaro ko takanan tana yi ko da cikin Afirka shi ya ja mata wannan abun na a saka mata wannan matsayi ba tare da garramance. In ka diba wanga harka ta Boko Haram ita ma shugaban Chadi yace ya kamata mu zabura mu ƴan Afirka mu sa abin da gare mu ga hannunmu mu yaki da wannan abu kamin duk wani abu ya zo. Kenan idan shugabannin kasashe sun ka fahimci wanga abu shine kawai a aiki wanda an karata yamma kungiyar Ina African Afirka ta ce kanta da kanta ta kowane bangare kuma ya zamanto talakawan su ma an wayar da kansu sun gane da babu wanda ya zaka yi girmama da Afirka sai Afirka da kanta.
Hadakan mu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage zamin nasara kan mun dage sarkar bauta da mun shirge.
A gaida su da Mumin Barma. A cikin shirin hantsi za mu kawo muku rahoton martanin sojojin Najeriya kan sabbin hare-hare da Boko Haram take kaiwa a ƴan kwanakin nan. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 12:16 na dare. Yanzu kuma ga Ali Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Ba ni da niyyar yin ritaya in zauna Abuja. Ba zan zauna Lagos ba, zan zauna Kaduna ba. Gida zan dawo.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadarwa da kowa shirinmu na tsaka mai wuya. Shin wai kam jam'iyyar APC tana da niyyar ta shirya zaben fitar da gwani wato primary kenan domin neman wanda zai mata takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2019 ko dai alƙalimi ya riga ya bushe cewa Buhari ne kawai ba wani. Sannan kuma ya magana cewa akwai masu kare Buhari suna yana kai gare shi balle kuma a ga masa gaskiya mai daci game da abin da ke faruwa a cikin jam'iyyar tashi da kuma kasar baki dayanta. Ko bayan wannan shin gwamnatin tana iya daukan gyara makamancin wanda shugabannin kasa irin su mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sanusi suke neman su yi mata game da batun tattalin arziki da sauransu? Wannan sai daga cikin abubuwan da muke son mu taba a shirin na yau, inda muke ci gaba da morewa bakuncin Ibrahim Abdul Karim, daraktan cibiyar tallafawa Buhari da kuma babban sakataren jam'iyyar APC na kasa Alhaji Maimalar Buni. To amma bari mu tashi daga maganar Atiku Abubakar Talakin Adamawa, wanda kalamansa da take-takensa suke ta ƙarfafa tunanin jama'a na cewa yana da niyyar zai sake neman yin takarar shugaban ƙasa a nan gaba, musamman bayan magagganin da aka ji wasu kusoshin gwamnatin jihar su irin su Abdulrahman Abba Jimita suna yi.
Adamawa ban da kai ba wanda ya sai rage ya zo, sai kuma musu ne za mu sake taro, za mu zaɓe ta, za mu bi ta, in sama bai haɗu da ƙasa za mu bi turakin Adamawa. Ba mu ɓoye ba wannan gwamnati na Bindo. Duk wannan gwamnati na Atiku Abubakar ne, kowane ƙasa suna yi da nasu ne. Lokaci ya wuce ba za mu zauna muna bauta wa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata, lokaci ya wuce. Naka ne za mu tsaya a kan namu.
To shi ma kansa turakin na Adama wanda a gabansa aka yi wannan maganar bai nuna musu ba.
Kamar yadda Abdulrahman ya fara, ana nan ana ta maganganu, wallahi tallahi ban nema don yin arziki ba, na nema ne domin in kawo ci gaba a Adamawa. Domin ba ni da niyyar yin ritaya in zauna Abuja, ba zan zauna Lagos ba, zan zauna Kaduna ba, gida zan dawo.
To haka ne Alhaji Maimala, a hukumance a matsayinka na sakataren jam'iyyar APC, me martaninku game da abin da kuka ji ana faɗa game da Atiku da abin da gwamnatin Adamawa ta faɗa da abin da ake cewa za su goyi da sauri a hukumance a matsayinka na wannan sakataren jam'iyyar?
To kasan duk waɗannan maganganu ta siyasa maganganu da ba za ka raba su da kowa yana pozishinin kansa kamar yadda ya faɗa ɗin ba, amma an ci gwamnan Adamawa da aka ce ya yi maganan ma ya fita ya karya ta ya ce shi bai yi ba. To kasan ku a matsayinmu a jam'iyyance akwai maganan da ba za mu ɗauka ba sai mun same shi a rubuce ko kuma mutum ya zo ya mana bayani a ofis cewar ga abin da zai yi ko kuma ga halin da yake ciki. So duk magana wani lokaci idan ka ji shi a rediyo ko kuma ka karanta shi a jarida barai inganta ba idan mai shi ya fita ya karyata cewa shi bai yi irin wannan magana, to ya za ka yi da shi? To kaga ni irin wa'annan maganganu dama ba a raba siyasa da irin wa'annan maganganu. Dukan wannan magana da ake yi demokradiya ake shi yasa ake irin wa'annan maganganu. So wani kuma zai yi maganan ko a ƙara gishiri ko kuma a juya ta zama wani iri. To irin wa'annan maganganu mu a jam'iyyance ba ma rike shi sai lokacin da mai shi ya bayyana da kansa ya ci ga abin da yake ciki. So anan ne jam'iyya
amma a hali yanzu a zaman da ake yanzu nan jam'iyya tana da tunanin ma za ta yi yakin za ta yi abin da ake cewa zaben fitar da gwani ko ko dai kun riga kun yanke hukuncin cewa Buhari ne kawai idan Buhari ya ce zai tsaya ba wanda zai fito.
To a yanzu ba a zo maganan abin nan tsayawa
ba. Dama na san abin da za ka ce kenan Alhaji mai malam. Na san ba za ka gaya min ba wannan abin da nake so in ji din nan.
To ai shekara yanzu ba ana magana ana neman shekara biyu ne. Duk ma mai neman maganan takara a yanzu ina gani bai san ma me yake yi ba.
Saboda ba za su fara shige ba in suna so su yi takara.
Da kasar me yasa ma mutum zai nemi takara. Lalura ce muka samu kanmu take. Najeriya muka sha wahala shekara 16 muna shan wahala yanzu Allah ya kawo mana canji muna son mu gyara to yanzu me yasa ba za mu yi ramin bayan wani ba ga kuma wanda yayi imani
amma bari in tambaye
wannan mutumin yana son a gyara me yasa za mu canza shi yanzu kuma gashi ya kawo gyaran kuma
amma gyaran nan Alhaji Ibrahim gyaran nan kuke magana kan shi kuke korafi kansa kana jin idan an tafi a yanda ake yanzu nan Buhari zai ci zabe a sauƙaƙe da ya ci shi a wancan karan
to ba mu ai muna nan kuma mun san abin da samu haka
saboda haka duk korafin ku za ku danne su kawai
ba din su za mu yi ba abin da za mu yi shine kowa ya ga reality ai bai kamata mu koma gidan jiya ba yanzu ka tuna cewa yanzu shugaban kasa ne ya dage duk abin da ka ga ba ai ba gashi na maka bayani na cewa anti ana corruption ba amma da shi ake yi babu shi sanan iya kama ka kai zai kyale ka bai zai kyale ka ba to a zunun mun cire shi kuma mun kawo wanda yanzu shi da shi za a yi kuma in an kama din ya ci a kyale.
To
koma baya ai wanda mu yi hakuri da abin da muke da shi yanzu mu ƙara ƙarfi akan abin da yake mu samu hanya da zamu wuce.
Alhaji mai malai ina kawo maka wannan abubuwa ne domin wannan dama ce da mutane za su samu su ji ainihin matsayin ita jam'iyya dinnan tunda ba kullum ake samu a ji su ba. Wani abu da nake ji da sau da yawa shine cewa shi kanshi Buhari din ana kare shi ba abin da aka yi gare shi yan jam'iyya ba su samun su kai wurin shi. Alhaji Ibrahim baka ji irin kuna irin wannan korafin ko?
Sosai. Babban dama mu babban abin da muka ci yau idan ka ce min me matsalan wannan tafiya da muke tunce babba shine shijina Muhammadu Buhari ba ya da more grassroots information an kange shi wannan ni zan iya tafi a makakajo an kange shi akwai abubuwa da yawa da ya kamata ya ji da baya ji wanda mu kanmu yanzu an kawo mana su dunnuntumuntumun ba mu san iyakarsu ba banda ni da irina da shi sakatare shi kan shi sakatare ya san akwai abubuwa da yawa jika-jika na mutane wanda sun kawo shi ma ya kamata ya je ya isar akwai abubuwa mu abin da muke so shine a cikin wannan tsarin tafiyan da yake ko da turu party ko turu wani abu a yi wani tsari wanda mutanen nan za a saurare su duk yadda mutanen nan suke ba shi wisdom shi wannan hikima da Allah ya faɗi yana ba da ita ga kowa ga wanda ya kaso don haka nan ba sai kana tunanin wani ne yake da ita ba idan sai Allah ya ba da wani kalma a bakin wani mutum wanda idan ya zo ya faɗe ta wurin shugaban ƙasa ta shiga cikin jikin shugaban ƙasa sai ga an samu mafita abinda ake tunanin ina ne mafitan wannan abinda ake so a samu cikin wannan tattalin arzikin da muke
gani. Amma Alhaji Ibrahim ko a wurin ku
kuna cikin jami'o'in mu a makarantun mu nan cikin gida ba wancan ƙasar waje ba a nan cikin gida wallahi sai ya bada solution tunda za a yi.
Amma Alhaji Ibrahim wa kuke ji suke kange shi Buhari ne daga akai gare shi a ga mishi wannan batutuwan na mutane
a ka san shi akwai abin da suke kira protocol sutan yadda ake tsari
to ni ba protocol nake jewa Alhaji mai malai abin da ake cewa akwai wani abu da ake cewa cabal ko kuma wani rukunin kurayen manyan mutane da suke tattare mutane su hana su kaiwa ga Buhari ko kuma duk wani abu da za a yi sai ya bi ta wurinsu kafin a kai na san kowace fada tana da irin waɗannan mutane manya masu a duk duniya ma akwai. Amma Alhaji mai malai ya za ka bayyana mutane halin da ake ciki dangane da wannan zargi da ake cewa akwai wasu rukuni na jama'a ko kuma muƙarraban shi shugaban ƙasa da su ne ruwa su ne tsaki game da gudanar da abin da yake faruwa a cikin fada.
To ka san irin waɗannan maganganu ba za ka raba mutane da yinta ba amma dukkan ka san magana ce da mutum zai yi ta amma ni babban abin da muke duba a jam'iyyance muna duba alƙawuran da muka yi wa 'yan Najeriya ne. Na farko maganar tsaro, maganar cin hanci da rashawa, maganar kuma samar da aikin yi. Ka gani maganar tattalin arziki, kaga irin waɗannan matsaloli idan akwai abin da baya samuwa, musamman ni da nake maganar nan ina daga arewa maso gabashin ƙasar nan ne inda Boko Haram ta taso. Yanzu ne mutane suke iya shiga kasuwa, suke iya shiga masallaci ko coci ko kuma su je gona ko kuma su je makaranta su da lafiya. To mu wannan zaman lafiya da ta samu lokacin zaɓen nan fa mutane mu cewa suke koma kashe-kashen nan aka daina su an biya su. In ka duba kuma magana ba abin da aka bari, ba wanda aka bari akan cewar tun daga kan kuɗin makamai wanda aka danne aka rarraba. Ba wani kuma wanda aka kama aka gurfanar da shi da bai ce shi ga wanda ya baiwa kuɗi aka yi dalla-dalla da shi ba. To duk wani abubuwa yana tafiya a Najeriya nan kowa yana gani.
Yanzu magana
gaban shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ai ba magana ne ma tukuna a yanzu ko ana ganin shi ko ba a ganin shi ko wasu sun tare ko wasu ba su tare ba, ba shi bane ka yana shi Alhaji Ibrahim ya sani, ya san shugaba Muhammadu Buhari sarai. Su yana daga cikin mutane da suka yi wannan gwagwarmaya, yana daga cikin mutane da suka sadaukar da kansu shugaba Muhammadu Buhari ya samu nasara, kuma har gobe na san zai yi wannan. To nasararmu dukkanmu dukkan jam'iyyar APC nasarar shugaba Muhammadu Buhari shine nasararmu.
Wallahi
kuma nasarar nan alhamdulillah ta samu saboda maganar tsaro alhamdulillah. Sannan maganar cin hanci da rashawa shi ma ta ɗauki hanya. Abubuwa da ba sa faruwa sun faru yanzu talaka a Najeriya yana gani. Zalunci baya yiwuwa yanzu. Sannan maganar tattalin arziki din nan ba yadda za a yi a saci kuɗin ƙasar nan kuma a zo a tarar da kuɗi a ce talaka ya ji daɗi cikin lokaci kaɗan. Ƙasar nan ya zo ya samu baitul malin ƙasar nan ƙwarangwal ba komai a ciki. Wannan ita ce ta jawo matsala da ake fuskantar wannan matsin tattalin arziki. Waɗannan abubuwa kuma dukkan masu shigewa ne shi fa gyara ita ke da wuya. Barna
wallahi
waɗannan kuɗaɗe da aka sace aka binne a gonaki, wasu aka fitar waje, wasu aka binne a cikin gidaje, wasu aka yi gine-gine, waɗannan kuɗaɗen su ne kuɗaɗen da ya kamata a yi wa talakan Najeriya aiki, talakan Najeriya ya ji daɗin rayuwarsa. To waɗannan abubuwa shi ne abin da ya dami shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuma ana yin su.
Alhaji Maimala, maganar tattalin arziki nan da ka ɗauko ta sani tana wani abu da ya faru kwanakin nan inda mutane suke cewa gwamnatin nan ba ta so a soki lamirin wani abu da take ta fi son dai a yabe ta. Alimisali maganar sarkin Kano da ya soki lamirin batun ɗauko bashin nan na dala biliyan 30 su garbashewa suka fito suka mai da ansa cewa shi bai da cikakken bayani da sauransu, wanda mun san shi tsohon gwamnan babban banki ne. Ya kuke kallon irin sukalamiri kokarin gyara wasu daga cikin abubuwan da ke faruwa da mutane irin su sarkin Kano za su yi har a zo a bayyana jama'a ana jin ana cece ku ce tsakanin su da gwamnati? To a gaishe ku malamai, mun gode kwarai da gaske. To muna da shiri ɗaya da ya rage mana da za mu kawo muku a makon gobe idan Allah ya kai mu, wanda a cikinsa za mu ji yadda dangantaka take tsakanin mai martaba sarkin Kano da kuma shugaba Muhammadu Buhari bayan ƙoƙarin da sarkin yi kwanan baya na yi wa ita gwamnatin ta Buhari hannun kan mai sanda game da batutuwan tattalin arziki da ma rawar sarakunan gargajiya baki ɗayansu wajen gyara abin da suke ganin ba daidai ba, ko kuma idan gwamnati ta saki hanya. Yanzu muna son mu gode wa shi Alhaji Maimala Buni da kuma Alhaji Ibrahim Abdulkarim tare da wakilinmu na Abuja Nasira da Malika da ya taimaka aka da shirin na aka kawo muku shi. A madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington DC.
Masu aro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku.
To a takaice nan da nan shugaban Amurka Donald Trump ya sallami muƙaddashiyar Attorney General ɗin Amurka wadda ta yi watsi da umarninsa game da shigowa Amurka. 'Yan sanda a birnin Quebec sun tuhumi wani ɗalibin Canada ɗan asalin ƙasar Faransa da laifin kisan kai bayan wani mummunan hari a wani masallacin birnin. Majalisar Dattawan Amurka na ci gaba da matsa ƙaimi a tantancewar mutumin da Donald Trump ya gabatar da sunansa don zama sakataren harkokin wajen ƙasar.
To madalla da haka Allah ya kawo karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi zamu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da hira da shugaban hukumar kula da kananan hukumomi a jihar Jigawa. Kamin nan a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Chubahiro Dodone da ya kula da ɗakin gabatar da shirin shi da ma engineer John Ellison da ya rika masa, annani sahaba Imam Ali zan dakata yin sallama da ku, mu zama lafiya.